Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 3 ga watan Janairu na shekarar 2024 a cikin shirin namu ne za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Niger sun umarci kamfanin CNPC na kasar China ya yi kamman fetur da ya dakatar da daukar ma'aikata ta hannun kamfanonin dillancin daukar ma'aikata sannan za ku ji irin fatan da al'ummar Dutse babban birnin jihar Jigawa ke yi dangane da aikin samar da ruwan sha bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman kan yadda masana da wasu 'yan Najeriya kallon irin rawar da majalisar ɗinkin duniya ke takawa da kuma labaran wasanni daga Ghana amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya
masu sauraro assalamu alaikum barkanku da dare wannan rana ga labaran duniya Iran ta faɗa a yau Laraba cewa mutane 103 ne suka mutu sannan wasu da dama kuma suka ji raunuka a wata fashewa da ta tarwatsa taron tunawa da zagayowar ranar mutuwar wani shahararren janar din kasar wanda ya mutu a wani harin Amurka na jirgi mara matuki a 2020 wani jami'in Iran ya ayyana fashewar da ta auku daura da makwancin janar Qasim Soleimani wanda ya taba jagorantar dakarun juyin juya halin Iran ta Quds da ta'addanci nan take babu kungiyar da ta dau alhakin fashewar da ta auku a Kerman dake tazarar kimanin kilomita 820 a kudu maso gabashin Tehran babban birnin kasar ana tuhumar tsohon shugaban kasar Sierra Leone Ernest Bai Koroma da aikata laifuka hudu da suka hada da yi wa kasa zagon kasa bisa irin rawar da ya taka a yunkurin hanbarar da gwamnatin kasar da ke yammacin Afirka da karfin soji wanda bai yi nasara ba a watan Nuwamba a kotun da ke zama a Freetown babban birnin kasar hukuncin kotun zai iya ƙara zaman dardar a Sierra Leone bayan yunkurin juyin mulkin kasar sannan kuma zaben kasar da ake fafatawa inda aka saki zaben shugaba Julius Maada Bio a karo na biyu a watan Yunin 2023 ana dada zaman dardar a wannan kasa wadda har yanzu ke kokarin murmurewa daga illar yakin basasar 1991 zuwa 2002 lokacin da aka kashe mutane sama da 50,000 Isra'ila ta kai wasu farmaki ta sama a yankin zirin Gaza a yau Laraba yayin da sojojin Isra'ila suka ce suna fadake don tunkarar hare-haren kungiyar mayakan Hezbollah dake Lebanon biyo bayan wani harin jirgi mara matuki da ya halaka wani jami'in Hamas a Beirut Hamas da jami'an tsaro a yankin sun danganta harin da ya kashe Saleh Al-Aruri da wani hari da Isra'ila ta kai da wani jirgi mara matuki Hezbollah kamar Hamas wata kungiyar mayakan da ke samun goyon bayan Iran ce wacce Amurka ta ayyana ta da kungiyar ta'addanci wadda ta dade tana harba rokoki a fadin kan iyakar arewacin Isra'ila tun bayan barkewar yakin Isra'ila da Hamas a watan Oktoba Ma'aikatar tsaron Rasha yau Laraba ta ce makaman kare sararin saman kasar sun kakkabo makamai masu linzami guda 12 da Ukraine ta cillo kan yankin Belgrade yan kwanaki bayan da wani harin da Ukraine ta kai a yankin ya halaka mutum 24 sannan ya sa shugaban Rasha Vladimir Putin shan alwashin zafafa hare-hare a jiya talata Rasha ta zafafa hare-haren ta na makamai masu linzami da suka halaka akalla mutane 5 sannan kuma suka jikkata mutane 130 a Kyiv da Kharkiv kamar yadda jami'an Ukraine suka shaida dakarun sojin saman Ukraine sun ba da shaidar cewa dakarun Rasha sun yi amfani da jirage mara matuka 35 da makamai masu linzami 99 wanda aka harba ta sama da kuma kan teku sannan na'urorin kariyar hare-haren saman Ukraine sun kakkabo duk jirage mara matukan da kuma makamai masu linzami guda 72 a ƙarshe China ta ƙara matsa ma Taiwan gabanin babban zaben kasar da ake fafatawa mai zafi a zaben kujerun shugaban kasa da 'yan majalisa wanda zai gudana a ranar 13 ga wannan wata na Janairu lamarin da ya dade daukar hankali akan abin da ake fadi cewa ba za a iya kaucewa sake hada kai da China ba tare da wasu matakan soji a yankin wato a yankunan Taiwan ba wannan wato wasu masharhanta sun ce yunkurin China ta dadawa matsawa Taiwan ya haƙaƙa dabarun Beijing tun fil azal a duk lokutan zabe da kuma tsakanin zabuka Beijing tana amfani da dabarar rarrashi da ladabtarwa domin jan wato domin shawo kan ƴan Japan ko kuma ta tirsasawa mutane a Taiwan a cewar J Michael Ko babban mai bada shawara kan lamuran harkokin kasashen ketare masu mulkin kama karya na cibiyar International Republican Institute dake Taiwan ya shaida wa muryar Amurka a wata sako da ya aiki don amsa tambayar da aka mishi
yanzu kuma za mu bude taskar rahotannin mu hukumomin jamhuriyar Niger sun umarci kamfanin CNPC na kasar China mai ayyukan man fetur a kasar cewa a nan gaba ya yi magana kai tsaye da masu neman aikin yi a maimakon ya bi ta hanyar kamfanonin dillancin daukar ma'aikata wato cabinet matakin da kungiyoyin kwadago da na cigaban matasa ke ganin sa a matsayin wanda zai kawo karshen ci da gumin ma'aikata 'yan Niger wakilin muryar Amurka a Yamai Silamumuni Barma ya aiko mana karin bayani
a takardar da ministan man fetur Mustapha Barke ya tura wa kamfanin man fetur CNPC ya buƙaci shugabannin kamfanin wanda a kasar China ke da mafi babban kaso na hannun jari su dakatar da tsarin ɗaukar ma'aikata ta hanyar kamfanonin dillanci da ake kira cabinet de placement don ganin a nan gaba an yi komai a ƙarƙashin tsarin ga idan ka ga na baduku a tsakanin ɓangarorin biyu matakin da sakataren haɗakar ƙungiyoyin ƙwarago ta USPT Ibrahim Muhammad Saliya ke ɗauka a matsayin amsar gwagwarmayar da suka shafa shekaru kanta
mu wajen mu ƙungiyoyin ƙwarago kama abu ne galaba babba muka samu don za ka ga wani za a ba kwantaraji ya ta ya ɗauki ma'aikatu wajen 200 shi bai ɗauka shi ma ya ta ya ba wani kwantaraji wancan ma har wani ya ta ya ba wani kwantaraji wasu kaman mutanen su ɗaya suke kawa shi manya-manyan masu aikin petrol shinwa in ba su da alaka komi da ma'aikata kuma bai kamata ba kai na adda aikin kuma a ce ma'aikatun nan 80% wani bi 90% duka kai baka san da zaman su ba baka san cikin me suke wai wani can ka je ka ba kwantaraji ya dauko masu
Niger wace ta fara haƙar man fetur a rijiyoyin Agadam dake jihar Difa a shekarar 2011 ta kaddamar da ayyukan wasu rijiyoyin na daban a ƙauyen Kulele dabda mahaƙar farko a watan Nuwamban 2023 saboda ministan a wannan wasiƙa ya ja hankulan shugabannin CNPC su kiyaye dokokin da ke tafiyar da sha'anin kwadago a wannan ƙasa
kaman ma'aikata su yanzu babu wani ya zo ya shiga tsakanin su inda za a biya ma'aikaci shika 500 wani ya zo ya shiga ya amshi 500 din ya ba wani 100-400 shi ma ta ya cire wani abu ciki tana yawa can ma'aikatin shi 200 ko 250 za su kai waje kaga wannan babu shi kuma wajen ma ɗaukar ɗawainiyar ma'aikata in ba su da lahiya harkar case insu da retreat insu yanzu su kaman daga su sai manya-manyan masu ma'aikatar za su yi alaka kuma haƙinsu yanda ya kamata zai hutowa.
Ɗarajin kare demokuraɗiyya ɗalibi a makarantar demokuraɗiyya Abdul Nasir na Hantsi Jori wanda shi ma ke farin ciki da yunkurin na hukumomi na ganin bukatar ɗaukar matakan dakile dukkan wani yunkurin mayar da hannun agogo baya.
Mu 'yan wurin kula za mu ci gaba da sa ido za su isu nemi su sa cin hanci don saboda su kare haƙin 'yan Niger a cikin ƙasarmu. To ya kamata kowa ya kama don saboda a cimma wannan guri.
Ya zuwa yanzu ba wani martani daga ɓangaren kamfanin na CNPC. Dangantakar aiki a tsakanin ma'aikata 'yan Niger da 'yan kasar China da ke jan ragamar lamuran kamfanin na haɗin gwiwar ƙasashen biyu matsala ce da ake alakantawa da rashin baiwa 'yan Niger dama daidai da takwarorinsu 'yan China daidaito kan albashi da kuɗaɗen allowance da dukkan wasu abubuwan kula da rayuwar ma'aikata ko batun samun horo wasu matsaloli ne da a baya ƙungiyoyin ma'aikata 'yan Niger suka sha ƙorafi a kansu abinda ake ganin ba zai rasa nasaba da tsarin baiwa dillalai kwangilar ɗaukan ma'aikata ba. Sulaimuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaimuni Barma da wannan rahoton. Yanzu kuma za mu leƙa Najeriya. Yayin da mazauna Dutse, babban birnin jihar Jigawa, ke dogara da cibiyoyin samar da ruwa na 'yan kasuwa da rijiyoyin burtsatsai da 'yan siyasa ke samarwa a sassan birnin da kewaye. Al'umma na bayyana fatan su game da yunkurin gwamnatin jihar na katafaren aikin samar da ruwa na biliyoyin naira wanda aka kirkiro fiye da shekaru 20 da suka gabata. Mahmud Kwarin na dauke da karin bayani.
Shekaru 8 bayan kirkiro jihar Jigawa a shekarar 1991, gwamnatin jihar karkashin jagorancin gwamna Saminu Taraki da bujiro da katafaren aikin samar da ruwa domin wadata dutse da kewaye da zai dace da matsayinta na Shalkuta kuma babban birnin jihar. Tun a wancan lokaci ne gwamnatin ta ware makudan miliyoyin naira da nufin cimma wannan buri. Sai dai har zuwa ƙarshen gwamnatin a shekara ta 2007 haka bata kai ga cimma ruwa ba. Al'amarin da ya jefa wannan aiki na wadata dutse da ruwan sha cikin jerin ayyukan da gwamna Sule Lami ya gada daga tsohuwar gwamnati. Haka abin ya rinka tafiya daga shekara ta 2007 zuwa 2023. Wannan katafaren aiki na samar da ruwa a dutse bai samu kammala ba, tare da cewa ministan harkokin ruwa na Najeriya tsakanin shekara ta 2015 zuwa 2023 wato Alhaji Suleiman Adamu dan jihar Jigawa ne. Sai dai duk da jan kafar da wannan aiki ke yi, a iya cewa yanayin kamfan ruwa a dutsen bai munana ba ainin, saboda waiwaitar cibiyoyin samar da ruwa na 'yan kasuwa, a cewar Malam Sani Ahmed Kazauri guda cikin mazauna birnin Dutse.
Musamman duba da yadda aka samu dauki daga manyan 'yan siyasa na sanatoci da referees da sauransu, akan samu industrial boreholes da ya taimaka wa mutane wurin samun shan ruwa. Amma dai samun ruwa na gwamnati, ina ganin wannan gaskiyar magana ya yi karanci. A ce wannan ruwa ne na gwamnati wanda kowane majalisci ya iya buɗe famfo a gidan shi ya ruwa ya amfani da shi a duk lokacin da yake da bukata.
Ya zaka dai gwamnatin Jigawa ta yanzu karkashin gwamna Umar Namadi haɗin gwiwa da gwamnatin tarayyar Najeriya sun yi kuro domin wazar da wannan katafaren aiki na samar da ruwa a dutse, har ma tawagar daga ma'aikatar ruwa ta tarayya karkashin jagorancin injiniya Hussaini Abu Hassan, daraktan harkokin samar da ruwa a birane na ma'aikatar, suka ziyarci dutsen a wannan mako.
Duk da cewa an ba mu labari kan cewa jihar ta riga ta yi aiki akan wannan project din, har an yi takardu, an yi kuɗi, an yi komai game da shi, amma mu aikin mu za mu zo mu duba abin da suka yi din, sannan kuma mu ma mu zagaya wannan gurare mu gani da idon mu, an ce zuwa da kai ya fi sako, sai mu har hada wannan bayanai, sai mu koma Abuja office mu rubuta report din mu, mu tura shugabannin mu, su kuma shugabannin su duba in sun amince da wannan report din, shikenan kawai abin da ya sauka, kuma sai a fara aiwatar da aiki. Insha Allah za a fara bana, shi yasa ma tuna kaga an sa shi a budget a ya zama doka. To batun yaushe za a karasa wannan kuma sai Allah. Domin shi aiki irin wannan wanda yake babba, wanda yake neman kuɗi da yawa, yanzu ma budget din bai fito ba, musan nawa bane yake ciki, zai yi implementation aishi duka, implementation waje ko ba zai yi ba. Gwamna yin bayanin da bakin shi, sai ya samu shugaban kasa, ya rubuta takarda, kaga ya nuna alamar gwamna ya sa wannan abun a zuciyar shi.
Ga alama dai mazauna birnin na Dutse sun yi maraba da wannan sabon yunkuri.
Bani na murna kuma na cigaba, kuma muna fatan Allah Ubangiji ya tabbatar da shi. Dan gaskiyar lamari a birnin Dutse akwai matsalar ruwa sosai sosai, amma muna fatan Allah ya sa wannan gwamnatin ta ambata ta yi, to Allah ya sa ta bi.
In ka duba misali kamar unguwannin mu kamar su Fagoje haka, kamar su Garu, zuwa su Maraba, haka gaskiya babu ruwan da yake wadatar ruwa, akalla ba kasar ba ana sai da jarka daya akalla naira 40.
Ya zuwa yanzu dai gwamnati bata kai ga fayyace adadin biliyoyin naira da wannan aiki zai lankwame ba gabanin kammala shi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.
A gaida na Kwari, kafin mu je ga rahoton mu na musamman, kudin shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura.
Jama'a mai su buɗe maka, ni mai talaka wanka
Madalla yanzu kuma sai rahoto na musamman kan yadda masana da wasu ƴan Najeriya ke kallon irin rawar da Majalisar Dinkin Duniya ke takawa. Hassan Umar Tambuwal gare ka.
Dan 24 ga watan Oktoba na shekarar 1945, kasashen duniya guda 50 suka taru suka kafa Majalisar Dinkin Duniya a birnin San Francisco, California a kasar Amurka bayan yakin duniya na biyu. Majalisar Dinkin Duniya mai kasashe 193 an kafa ta ne domin samar da zaman lafiya a kasashen duniya. Manyan kasashe masu kujerun dindindin kuma masu fada aji sune kasar Amurka, Russia, China, Faransa da Birtaniya. Yaren da ake amfani da shi wajen muhawara a zauren Majalisar Dinkin Duniya sune Larabci, Turanci, Faransanci, Spaniyanci da Rashanci. To ko ƴan Najeriya sun gamsu da aikace-aikacen Majalisar Dinkin Duniya ga kasashen duniya.
Sunana Alhaji Mai da 1000. So ba sai yake komai ba saboda an ga wannan kasashen da na fada kasa musulmi ne. Niger, Mali kasa musulmi ne. Sudan kasa musulmi ne. Palestine kasa musulmi ne. Ana ganin ana fada.
To amma akwai wasu kasashen da ake faɗa waɗanda ba na musulmi ba, irin Nicaragua, irin su Venezuela da dai sauransu. Ba ganin cewa ba kasashen musulmi kawai ake faɗa ba a duniya,
amma ta wanda musulmi ta fi yawa duguma kuma America ne saboda sai kai aiki abinda kake so kenan.
To yanzu me ya kamata Majalisar Dinkin Duniya su yi?
Ba kamata su yi jara fada sun dena wannan jara, amma insha Allah Allah sai jara mana.
Suna na gaga Majalisar Dinkin Duniya akwai suna tana amfani da suna ne kawai, amma aikin da ya kamata ta yi ba ta yi shi saboda akwai sharuɗoɗi da yawa wanda ya kamata ta tsaya ta bi haƙƙin talakawan da ake cuta a doron duniya ko kasashen da wasu kasashe ke dannewa ba sa irin ta anan. Ita dai sun san da asara da shugabannin kasar duk abin da ake talakawan kasar babu ruwanta. Munan Najeriya ai muna da asara da Majalisar Dinkin Duniya ko, amma cikin wahalar da ƴan Najeriya suke anan cikin gida takwas. Don mutumin da ya gudu ba haushi ya bar gidansa ba kasan iyakar shi ba, kai ba fulata ne da ƴan shanu da kaga da an waye sai an raba karsu. Kuma wai sunan Majalisar Dinkin Duniya nan. Sannan kuma an hada kabilanci tsakankanin dan arewacin Najeriya gaba ɗayan su ko tsakankanin musulmi da kirista a zo a kama kashe kashe kashe. Waɗannan mutane Allah shi ya kawo su ya hada su guda yayi musulmi yayi kirista.
To me kake son Majalisar Dinkin Duniya ta yi?
Inda ya kamata Majalisar Dinkin Duniya ta yi nan. Idan an kai abu ta bincika, in ta bincika an ka gane ga mai laifi komi matsayinsa komi martabarsa a tsaya a yi mishi hukunci.
Ai ita Majalisar Dinkin Duniya tana da kotun duniya wanda take so da yawa ma ake kai mutane ƙara, kamar masu yin laifin yaƙi, kamar masu yin kisan kiyashi da dai sauran laifuka iri-iri.
Haka nan na me yasa ba kai Isra'ila ba shekara 75 tana ta kashin Falastinawa? Duk abin da Amurka ba ta so komi kyawun shi ba za a yi shi ba, kuma komin munin abu in Amurka tana son shi wallahi sai an yi shi.
Kai baka gamsu da aikace-aikacen Majalisar Dinkin Duniya ba ga kasashen duniya?
Wallahi ni ban gamsu ba.
Suna na Alhaji Abdullahi Akare. A gaskiya hisa billahi ba ta yi aikin da ya kamata ba. Don me yasa nace ba ta yi aikin da ya kamata ba? Ita ce ya kamata ta neman ma jama'ar duniya zaman lafiya gaba daya. Yanzu a gaskiya duniya ma ba ta zaune lafiya, balle mu Afirka, mu Afirka mu muka fi kowa da zaman lafiya. Sai ka ce ma mu ba ta san da mu ba ma, saboda ko ina kashe-kashe ake yi a kwashe mutane a kai jeji a kashe wa'ansu a yi lalata da matan mutane. Ido na ganin ido Majalisar Duniya tana ji kuma ta sani bace komai ba.
Kamar ana ka gani me ya kamata Majalisar Dinkin Duniya ta yi domin a samu zaman lafiya a sassan duniya?
Ya kamata ta tashi sai ta tabbatar da uwa na ta kasar duniya gaba daya, inda duk abu ya taso to su yi kokari su shawo kai ne, ba cewa wane ba wane kamar Isra'ila abin da suke wa Falastinawa. Ka san dai iyakacin iyakacin rayuwa ana diba a Falastinu, kuma safi duk kana ji Majalisar Dinkin Duniya na magana wai za a tsagaita bude wuta, kuma Isra'ila tana ci gaba da bude wuta. Ya kamata in ta ce ba ta saurara su ma su taso su fada ta yadda aka wa Iraq, aka wa Libya, to kamata ita ma a taron mata.
Ina na ne Kaila Secretary ya Shisharu Akele. To kafa United Nations ina da amfani tun da dimma kafin ma a haife mu ana nan. Sai dubu da ido ya kawo wannan matsalan, kaga wannan kasa ana fada, kaga wannan kasa ana fada, shi ya kawo wannan matsalan da yake faruwa wuce kasa.
Wasu na ganin cewa kafa Majalisar Dinkin Duniya bai yi musu wani abu ba, domin har yanzu ana samun rigima da fadace-fadace a kasashen duniya.
Don dai kamar Najeriya yanzu a kirkeshi ko samu independent ko wuce kasa a West Africa in ba di France ko kun fon ti ba so ka samu na ta bangin France amma United Nations nan sai West Africa ya samu na shi ko ido ni mutane ya bude misali ya Nigeria yanzu alamarin da muke bude ido na ba wuje su bane
to amma yanzu ana cewa babu zaman lafiya musamman a wasu kasashe tsakanin Israila da Palestino a Congo a Niger a Mali da Guinea
a cikin Qur'ani a cikin Bible an ce wani kristin duniya ta kusa iri abubuwa zamu dinga gani
dolana Sani Ibrahim Jega Saddaunan Bodija mataimakin shugaban Izalal Talbida wai kamar ta sunna na jihar Wayo haɗin kai ga kowane gansu yana da muhimmanci saboda haka hada majalisar ɗinkin duniya wadda ta hada kan kasashe haɗin kan yana da muhimmanci kuma ya cancanta bangaren abin da shafi matsalar bangaren yankin Palestinawa a nan majalisar ɗinkin duniya ta kasa domin hammu muna ganin an danna haƙin wasu wanda ba ya musu adalci ba wanda idan akwai adalci to ya kamata a hito da gaggawa domin kare haƙin al'umma domin irin hasarorin rayuwa da an kai wanda kuma har yanzu ana cike bacin mu matsaya ba to gaskiya akwai abin damuwa ga kowane mutum akwai kirinta da yake nuna bakin ciki ne akan wannan al'amari akwai mara addini ma da yake nuna bakin ciki ne akan wannan al'amari
shin kana ganin cewa majalisar ɗinkin duniya ta cimma bukatunta
akwai inda da yawa ta kasa amtunin da suke faruwa da ta'addancin da yake faruwa da sauran Afirka Burkina Faso da sauran su da kai magani wannan hitinar da ake ciki ta Isra'ila da Palestina to ina fatan ubangiji Allah ya kare mu kada su zama yakin duniya na uku
sunana Alhaji Yusuf Abubakar dan dalili dan a kafa ta dan duniya ta samu zaman lafiya ya bayan duniya magabadaya ta rikice gabadaya ba samu zaman lafiya ba Allah da sauki
amma su da jami'an majalisar ɗinkin duniya suna kai agaji da taimako a kasashe da yawa da ake samun rashin kwanciyar hankali ba ha ganin cewa anan ma ta yi kokari
wani iri kokari kana nan lafiyanka ka nemi abu shi da kanka ka nemi ka shi ba shi yafi maka sauki ba ja ko ne kada sauran su sannan shi a dauko wani abin da kai makana ya ka ba mutum a jo ka sai Allah kana roko wannan yin shine taimako ba gara samu zaman lafiya shi yafi ba yanzu ga shin abubuwan da ke faruwa Sudan abin da yake faruwa Syria yanzu ga abin da yana faruwa Niger da su da Guinea Bissau da sauran su abubuwan da yake faruwa saboda Allah da Annabi ina kwalle ku da tabiya ku disabulu yanzu abin da Isra'ila yana yi wa Palestina haba eh wannan abun ai ta wuce gona da yiri
to da sai ka auna ina kake ganin cewa majalisar ɗinkin duniya ta yi nasara
ni kam inde ni ne za a tambaya babu ta
Reza Yahaya Tanku Baba na jami'ar Sokoto masani siyasar duniya
ba za mu iya cewa kulle ta biya kudin sa kullu ba ko ba za mu iya cewa ita majalisar ɗinkin duniya ba ta taka wata rawa kuma kasudin wannan kungiya shine ta hana aukuwar faɗace-faɗace da yaje-yaje da tsakanin kasashe da kuma cikin kasashe an san mata daruka daban-daban musamman daure da yake kowane daruka muhimmanci a cikin majalisar ɗinkin duniya shine kuma ke tsaro na majalisar ɗinkin duniya wanda shi ke alhakin tabbatar da tsaro da samar da zaman lafiya a duniya kuma shi ke alhakin tasandawa tsakanin kasashe masu husuma ko gaba da juna suke kariya ga kasashen da ke da rauni kada manyan kasashe su mamaye su su ne dokan matakai na ladatar da kasashen da suka saba ka'idodin da mantakewa ko kuma dokokin kasa da kasa wanda ya shafi zaman lafiya da yaƙi tun lokacin kafa wannan majalisar ɗinkin duniya mun san cewa ta yi ayyuka daban-daban ta kuma shiga tsakani na rikice-rikice daban-daban amma ba ta hana aukuwar rikice-rikice ba kuma ba ta hana yaƙoƙi wanzuwa a duniya ba kuma da yawa da suka shafi dalilai na son kai dalilai kuma na muradu na wayannan kasashe dalilai da suka shafi na bin karfi dalilai da suka shafi na rashin jituwa tsakanin su manya-manyan kasashen duniya duk ya fada shi baya don ganin cewa ita majalisar ɗinkin duniya kamar da ake kiran ta ɗinke wuri guda domin samar da zaman lafiya da kuma tabbatar da tsaro a duniya baki daya
kasashen Afirka na farko da suka shiga majalisar ɗinkin duniya su ne Afirka ta kudu Misira Ethiopia da Liberia
san umar tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umar Tambol da wannan rahoton yanzu kuma sai
wasanni a takaice
kocin kasar Ghana Chris Hilton da ma'aikatansa sun bayyana da rashin jin daɗin su game da munin hali na sassanin Blasters abinda ya kusa ta 'yan wasa rashin kyawun filin wasa da baki ɗaya na halin sassanin ana kwana 12 a soma gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2023 a Cote d'Ivoire canjin inda an ka shirya sauke sassanin daga Afirka ta kudu zuwa cikin gida yanzu ya soma cutarwa abinda ya jawo kokawan jama'a Blasters in Ghana ta soma buɗe sassanin ta na kwana tara ne a Dr. Kwame Chi Sports Complex inda ta kauce wa shirin farko na yada zango a Babayara Sports Stadium A ranar Litinin kungiyar kwallon kafar kasar Ghana da Black Stars karkashin jagorancin coach Chris Kempton ta isa birnin Kumasi don soma shirye-shiryenta na gasar cin kofin Afirka. Kungiyar 'yan wasan na Ghana ta samu kyakkyawan tarbo daga masu ya wasan kwallon kafa a Kumasi. 'Yan wasan da sun ka bayyana sun hada da Andre Ayew da Majeda Shimero da Gideon Mensah da Jojo Wallacott da Baba Idris Talisa Abdulsamad da Ali da Saidu. Dokin masu sha'awar kwallon dai sai karuwa yake suna zaman jiran isowar Muhammad Kuris da Jordan Ayew da Inaki Williams nan gaba cikin makon. Manchester United ta yi wani yunkurin cabko mai tsaron gidan Lazio da ke saka kwallo a raga Ivan Provedel da don yammaye gurbin Andre Onana, kamar dai yadda Kaso Mercato ta wurwaito cewar United ta fuskanci Lazio game da sayen Provedel. Mai shekaru 29 ɗan Italia ya tabbatar da kasa matsayin ɗayan masu tsaron gida mafi kyau a duniya a Serie A cikin watannin 18 da sun kawuce. Yanzu ya zama mai wasa kai da kai wa kungiyar kwallon kafar kasar Italia, sai dai cikin kakan bana ne ya shahara matsayin mai tsaron gida da ke zira kwallo a raga na duniya. Birmingham City ta yi hannun riga da manaja Wayne Rooney bayan mummunan rawar da ya taka yayin soma manajin in klubin na Midlands. Rooney ya maye gurbin tsohon manaja John Ostis cikin watan Oktoba amma ya kasa samar da sakamako wa the Blues. Yanzu haka shine ke rike da mummunan tarihi a rukunin bana tare da Birmingham inda yayi nasara biyu cikin wasanni 15. Haka kuma shine sababin klubin ya yi kasa daga matsayi na 6 zuwa matsayi na 20 a teburin zakaru na lokacin manajin sa a biyu ga watan Janairu. Talk Sports ta fallasa labarin Sallamar Rune. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sajin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Radwan Abbas, yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaicen, Iran ta faɗa a yau Laraba cewa mutane 300 ne suka mutu, sannan wasu da dama kuma suka ji raunuka a wata fashewa da ta tarwatsa taron tunawa da zagayowar ranar mutuwar wani shahararren janar ɗin ƙasar wanda ya mutu a wani harin Amurka na jirgi mara matuki a 2020. Isra'ila ta kai wasu farmaki ta sama a yankin zirin Gaza a yau Laraba, yayin da sojojin Isra'ila suka ce suna faɗake don tunkarar hare-haren ƙungiyar mayakan Hezbollah da ke Lebanon, biyo bayan wani harin jirgi mara matuki da ya hallaka wani jami'in Hamas a Beirut. Hamas da jami'an tsaro a yankin sun danganta harin da ya kashe Saleh Al-Aruri da wani harin da Isra'ila ta kai da wani jirgi mara matuki. Ma'aikatar tsaron Rasha a yau Laraba ta ce makaman kare sararin saman kasar sun kakkaɓo makamai masu linzami guda 12 da Ukraine ta cillo kan yankin Belgrade, ɗan kwanaki bayan da wani harin da Ukraine ta kai a yankin ya hallaka mutum 24, sannan ya sa shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin shan alwashin zafafa hare-hare. A jiya Talata, Rasha ta zafafa hare-harenta na makamai masu linzami da suka hallaka akalla mutane 5, sannan kuma suka jikkata mutane 130 a Kyiv da Kharkiv, kamar yadda jami'an Ukraine suka shaida. China ta kara matsa ma Taiwan gabanin babban zaben kasar da ake fafatawa mai zafi a zaben kujerun shugaban kasa da 'yan majalisa wanda zai gudana a ranar 13 ga wannan wata na Janairu, lamarin da ya dada daukar hankali kan abin da ake fadi cewa ba za a iya kaucewa sake hada kai da China ba tare da wasu matakan soji a yankunan Taiwan ba. Wasu masharhanta sun ce yunkurin China na dada na dada matsawa Taiwan ya haƙaƙa dabarun Beijing tun fil azal. A duk lokutan zaɓe da kuma tsakanin zaɓuka, Beijing tana amfani da dabarar rarrashi da ladabtarwa.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai, da Julius Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Carl, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.